daga nan birnin Washington dake gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka yake zuwa muku akan mitoci 6025 da kuma 16 a birnin Yamai dake jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya dake birnin Kunni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi baya ga haka a kodi yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi inda za ku ji cewa wani bincike ya gano cewa an tafka kurakurai a wani samaman da wasu dakarun Amurka suka kai a yankin Tongo-Tongo na jamhuriyar Niger wanda yayi sanadin mutuwar mutane hudu daga cikin dakarun Amurkan sannan har ila yau a jamhuriyar Niger malaman addinin Islam sun kalubalanci wani kuduri dake gaban majalisar dokokin kasar wanda suka ce yana kokarin sauya dokar rabon gado da kuma tsarin daurin aure a kasar Muhammad Lalo ne yake jagorantar shirin tare da Laden Ibrahim Ayawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya kafin mu je ga waɗannan rahotanni.
Assalamu alaikum. Bayan an kwashe sati biyu ana tattaunawa akan canjin yanayi wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya amma har aka kai ƙarshen taron jiya Alhamis kasashen ba su cimma matsaya akan kaddamar da yarjejeniya akan yanayin da aka kulla a Paris ba. Sai dai an sake tsaye da watan Satumba a matsayin lokacin da za a sake wannan tattaunawar a Bangkok har na tsawon sati guda. Kasashen 197 ne suka sa hannu a wannan yarjejeniyar ta da tsaye da watan Disamba a matsayin lokacin da kasashen za su fara aiwatar da yarjejeniyar ta Paris, to amma hakan ba ta samu ba. Ba shakka wannan rashin cin matsaya da ba a yi ba ya zame wani babban barazana ga ayyukan shekaru uku domin kammala yarjejeniyar ta Paris wanda aka kulla a shekarar 2015. Da ta tanadi takaitar da gubatar wato gurbatar muhalli a kusan dukkan kasashe wanda shine irin na farko da za a rage dumamar yanayi da ma'aunin degree Celsius kasa 2.2 kafin karshen karnin yanzu gaba daya ana iya cewa taron na Bonn ya samu tafiyar hawainiya domin ko kasashe irin su China suna neman sake wata sabuwar yarjejeniya game da matsayar da aka cimma a Paris. Daga yau Juma'a ne Amurka ta takaita wa jami'an diplomasiyar kasar Pakistan yin tafiye-tafiye kamar yadda jakadar kasar Aziz Chauhari ya faɗa wa wannan gidan rediyon yana cewa ana wa ra'ayin wannan shawarar ta saba ambasadan yayi wannan furincin ne sa'ilin da yake magana da sashen Urdu na wannan gidan rediyon yace kamata ya ce kasashen biyu sun kusanci juna domin tattaunawa amma daukar mataki irin wannan ba zai haifar da kyakkyawan sakamako ba daga ƙarshe sai dai a waje daya ma'aikatan harkokin wajen na Amurka ta ce ba ta da wani abin da za ta yi game da wannan lamari domin ko tun farko ta ce tana da ikon kakabawa wasu sharuɗa da ke da nasaba da tafiye-tafiye a ƙarƙashin dokar tafiya a shekarar 1982 sai dai ambasada Chauri ya ce ba ga bisa dukkan alamu akwai wata boyayyen manufa a cikin wannan shawarar da Amurka ta ɗauka. Kasar Turkiya ta soki shugaban Amurka Donald Trump daga kausar lafazi akan shawarar da yanke na janyewa daga yarjejeniyar da aka cimma da kasar Iran game da shirinta na nukiliya. Shugaban na Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi gargadi akan irin mummunar abin da ka iya biyo bayan janyewar da Amurka ta yi daga cikin wannan batu da masu kula da al'amuran da kan je su komo na cewa Turkiya na iya samun kanta cikin wani sabon rikici da ka iya barkewa tsakanin Amurka da Iran din. Erdogan wanda ya tattauna da tawayen tarho da takwaran aikinsa na Iran Hassan Rouhani a ranar Laraba majiya daga fadan shugaban kasar Turkiya na cewa Erdogan ya jaddada goyon bayansa ne game da wannan yarjejeniyar ta nuclear da aka cimma da kasar ta Iran kana yana sukan shawarar da Trump ya dauka a kan wannan lamari yanzu haka Turkiya na daukar dawainiyar yan gudun hijira Syria har su miliyan 3 kuma fatar su shine ganin an kawo ƙarshen fadar da ya rabo su da mahallansu domin su koma gidajensu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban kasar Sudan ta Kudu Salwa Kiir ya sallami gwamnan babban bankin kasar shi da mataimakinsa na farko ba tare da bada wani bayani ba. A ranar Laraba ne shugaba Kiir ya bada wata sanarwa dokar da ta cire gwamnan na babban bankin kasar Otman Rago Ajak shi da mataimakinsa Dia Tong Ngo daga mukamansu. Sai dai wani masani tattalin arzikin kasar ta Sudan ya ce sauke waɗannan mutane daga mukamman su ba zai rasa nasaba da rashin hubbasan su bane wajen ganin sun farfado da tattalin arzikin kasar da ke rushe durkushewa wata majiya mai tushe daga babban bankin kasar ta tabbatarwa wani shirin da ake gabatarwa a wannan gidan rediyon turanci da ake kira South Sudan in Focus cewa ba shakka an samu canjin shugabanci a wannan bankin sai dai sakataren yaɗa labaran shugabaki Atene Week Atene bai ba da cikakken tabbacin wannan canji ba yace bai ga wannan dokar ba tukunna a saboda haka ba zai sharhi akan jita-jita ba ya ci gaba da cewa idan har akwai wata dokar da shugaban ya fitar game da sauke gwamnatin babban bankin kasa to wuri na farko da za a fara jin wannan labarin shine gidan rediyon tarayya na kasar ta Sudan akalla mutane 40 ne suka mutu sakamakon rushewar madatsan ruwa a kasar Kenya a ranar Laraba bayan an yi ruwan sama kamar da bakin ƙwarya wannan ruwan ya share gidaje da dama da gonaki ta da tsayar da harkokin kasuwanci bayan dam din da ke Solai kilomita 180 arewa maso yammacin Nairobi ya yi ambaliya Ayan Indegwa wanda ya ga yadda lamarin ya faru ya faɗa wa sashen Swahili na murya Amurka cewa adadin rayukan da suka salwanta na iya zarta abinda aka bada rahoto akai domin akwai mutane da dama da har yanzu ba san inda suke ba yace akwai yan sanda da sojoji da ma magina masu suna wannan wurin domin ganin sun kwashe abubuwan da suka toshe hanya tare da neman mutanen da suka bata gwamnatin kasar Kenya ta faɗa a ranar Laraba cewa sakamakon wannan ruwan sama yayi dalilin raba mutane da yawan su ya kai 220 da muhallan su
Ladan Ibrahim Ayawa ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Wani bincike da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta Pentagon ta gudanar ya gano cewa ba a tsara samaman da wasu dakarun Amurka suka kai a yankin Tongo-Tongo a jamhuriyar Niger da kyau ba kuma an tafka kurakurai abinda ya sanadin mutuwar hudu daga cikin dakarun na Amurka a bara Abdulaziz Adili Turo ya hada mana rahoto akai
Masu bincike na dakarun sojojin Amurka sun daura laifi kan bayanai da suka ce masu rudani da sabawa juna da suka janyo mutuwar sojojin Amurka hudu da kuma wasu sojojin kasar Niger hudu a shekarar da ta gabata a can jamhuriyar Niger. Wani rahoto mai shafuna 8 da aka sako a ranar ya nuna cewa babu wata gazawa da ta zama dalilin kwantan bauna da ƴan bindiga masu alaka da ƴan ISIS suka kai ranar hudu ga watan Oktoba na shekarar 2017 a kusa da kauyen Tongo-Tongo mai tazarar kilomita 200 a arewa da yamma babban birnin kasar Niger. A maimakon haka rahoto ya yi nuni da cewa an tabko su kurakurai da suka hada da cewa dakarun sojojin Amurka su 12 da ke aikin tare ba su samu izini ba daga manyan kwamandoji shugabannin su don su bi sojan Niger wajen farautar Dundu Shefu wani babban jigo na kungiyar IS da ake zaton yana yankin. Sanadiyar haka ne jami'an gwamnati suka ce dakarun Amurka watakila ba su samu dama ba wajen yin binciken al'amarin ba balle kuma har su shirya wa abkuwa cikin fagen famar. Rahoton kuma ya bada bayanai yadda abubuwan suka lalace bayan da tawagar haɗin gwiwar dakarun ƙasar Amurka da Niger suka fuskanci kalubalen hare-hare bayan tsayawarsu a ƙauyen Tongo-Tongo don ƙara samun kayan aiki. A cewar masu bincike na Amurka wasu ƴan bindiga dauke da manyan makamai da yawan su ya kai 100 ne suka kaiwa dakarun harin ba tare da bata lokaci ba dakarun kasar Amurka suka sanar da sansanin su dake Niger game da harin amma ba su nemi taimako ba har na tsawon mintoci 33 dakarun sojan Amurka da suka rasa rayukansu a cikin wannan artabun sun hada da Sarge LA David Johnson tare da Staff Sarge Brian Blake da Jeremiah Johnson da kuma Justin Wright. Akalla bayan mintoci 50 ne dakarun kasar Faransa suka gaggauta suka isa filin cikin jiragen yaki domin taimakawa sojan Amurka inda suka ci gaba da yi wa ƴan ta'adda masu alaka da ƴan kungiyar ISIS barazana domin taimakawa wajen bada agajin gaugawa ga sojojin Niger da ke neman taimako. Masu kula da bincike sun ce sun gaza ganowa ko ƴan ta'adda masu alaka da ƴan kungiyar ISIS sun sami wani tallafin daga mutanen wannan ƙauyen na Tongo-Tongo. Har yanzu akwai dakarun sojan Amurka tare da ma'aikatan ƴan kwangila su 7,500 a Afirka baki ɗaya inda kuma 800 daga cikinsu ke a jamhuriyar Niger.
A gaida Abdulaziz Adili Toro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu gogona cewa karfe 3 dare ne da minti kusan 10 kafin mu je ga rahotonmu na gaba mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. Madalla idan muka sake komawa Jamhuriyar ta Nijar, kungiyar addinin Islamu sun nuna damuwa kan wasu sauye-sauyen da suka ce hukumomin kasar sun kudura aniyar aiwatarwa akan wasu batutuwan da suka ce sun sabawa addini, cikin su har da tsarin rabon gado da tsarin daurin aure. Sai dai majalisar dokokin kasar na cewa ba haka lamarin yake ba. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aika mana da karin bayani.
Bayanan da suka samu akan wani kudirin dokar da ke shirin bayyana a zauren majalisar dokokin kasar Nijar ne suka daga wa kungiyoyin addinin Islama hankali, saboda haka suka fitar da sanarwar haɗin gwiwa domin jan hankulan 'yan majalisar dokokin kasa a game da illolin da ke tattare da wannan tsari, kamar yadda za a ji daga bakin Sheikh Shitu Isa.
Mun taru akan wani kuduri da kuka gani mai lamba 28, wanda ya fito da tsari na cewa idan aka samu wannan tsari hannu, to daga yau nutar ne zai rabon gado. Idan mutum ya yi wasiya matsayin shi na musulmi, nutar ne zai kula da rubuta wannan wasiya. In ba nutar ya kula da ita ba kenan, a ka'ida ba ta da aiki. To mu ko a musulunci addinin mu ya tsara mana rabon gado, Allah ne ya raba da kai shi ce manzo Allah shi isa. Sannan muka saki ganin cewa a rashin wannan tsari ya hito da wani abun da yake babban mamaki, cewa kulla aure maimakon ma a ce kulla arme ko daura aure, yanda aka sani a musulunci saka ce rijishiyar ta aure, nutar ne zai kula da ita. To wannan abun ya tada malamai hankali. Sannan kuma nutar na iya ba danda, ba danda aka samu ta hanyar aure ba, alhali Allah hana shi gado, manzo Allah hana shi gado. Kuma shi nutar kowa san cewa biyan shi za a yi, kenan za a ɗibo su abubuwa cikin kayan marayu. Sai muka kalamin cewa akwai wata dala ƙarshen ƙadago.
Shugabannin addinin Islamar sun ce za su ci gaba da binciken takardun sabon kudirin dokar aikin a kawon kotu, wato noter, ta yadda za su zakulo dukkan wasu ababen da suka sabawa addini don ganar da 'yan majalisa a kai.
Abubuwan duka muna ga kama sai abubuwa da dunkule. Kaga can farko ma da aka tudo wannan tsari sai aka ce babu tsarin gado ciki, amma kaga da abin tahiyya ta yi tahiyya sai mu ga wasu abubuwa na hitowa ɗaya bayan ɗaya. Wannan ba shi kaɗai ba ne, za mu zama mu dibi kundin gaba ɗaya kuma mu hito bayanin abin da suke su saba addininmu.
Jin waɗannan ƙorafe-ƙorafe na malaman addinin Islama yake da wuya, majalisar dokokin ƙasa ta kira wani taron haɗin gwiwa da shugabannin ƙungiyoyin musulunci, inda a ƙarshe aka kira abin rashin fahimta mai nasaba da rashin tuntuɓar juna. Inji Honorable Rashid Bukari, mamba a kwamitin 'yan majalisa masu kula da sha'anin doka, wato kaji.
Ba ta yiwuwa ba mu yi abin da zai yi bata musuluncinmu, tunda kamar ridda ce in ma mun kai wani abu wanda wani ƙashe. Kenan su mallamun su kankansu sun zo ga doka nan ga hannunsu, sun bincika sun kwan farfon mun musu explique, sun ce eh abun ya yi. Kenan babu wani matsala. Amma in sun kace akwai ya nan bai su gire da shi gashi, sai a yi wadda gaiwa, sai mu gyara mu hidda wurin da bai yi ba.
Na nemi jin ta bakin malaman da suka halarci wannan tantaunawa, sai dai suka ce sai bayan sun yi wa takwarorinsu bayanin abubuwan da suka ji daga bakin 'yan majalisa za su fitar da sanarwa a hukunce. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla, yanzu kuma ga shirin kallabi.
Ya Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A shirin namu na yau mun samu bakuncin malama Raƙayya Aliyu daga Jami'ar Bayero dake Kano. A hirar da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir, matashiyar malamar dake matakin dakta yanzu ta ce matasa su dage dan ganin sun cimma burinsu akan kyawawan abubuwa. Da farko ta ba da dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
To labarin Ruqayyah dai ba wani mai yawa bane. Na yi primary school ina a Bauchi, na yi secondary school a Azari, sai ban samu admission direct for degree ba, sai na zo na yi professional diploma a BUK a Mascom.
Da wani course kika nema da farko?
Mascom. Na ma can Mascom nake so.
To ya aka biki samu ba biki ci jam bane ko kaga?
Ban ci jam ba. Abin da ya faru kenan, sosai na ga maimakon na zauna a gida, sai aka ce ai ana wata diploma shekara daya, professional diploma sai na yi. Da na yi, Allah Ubangiji sai ya taimake ni, sai ji labarin ai idan kai wannan diploma din Maiduguri, University of Maiduguri, Mascom, suna ba da admission. Sai kawai na yi applying, Allah cikin ikonsa kuma sai suka bani level 2. So kin ga ban bata wani lokaci ba, yawwa, wani ya dina da ban samu ba first year, sai Allah ya taimake ni kawai sai aka bani level 2 sai na gama a Maiduguri.
An fuskanci gwagwarmaya yayin da ake karatu?
To ba dalibin da zai ce bai fuskanci gwagwarmaya ba gaskiya.
Kowane ai da irin tasu gwagwarmayan da ya fuskanta?
To ni dai gaskiya gwagwarmayan ba wani abu ba ne, kawai ina iya cewa maybe yadda na kwallafa raina in achieving abin da nake so na achieving, ban yi engaging a social activities a makaranta sosai ba.
Karatu zalla.
Kala gaskiya. Gaskiya. Ala kiran mu yan boko addini, amma alhamdulillah ban samu lokacin yin wani abu ba bacin bokan, kuma alhamdulillah na ga ya mun amfani. Saboda ko da na gama ni ce na imagine best student, kuma dama Daily Trust suna bawa graduates in Mascom da suka graduate as best students, sai Allah ya taimake ni suka bani, suna bani kuma sai na fara masters din. Da na aikin jarida shekara 3 da Daily Trust, na fara Abuja suka dada ni Kano, sai na samu masters, ina gamawa, Allah ya taimake ni sai Bayero suka dauke ni koyarwa. To ina kuma zuwa Bayero ba bata lokaci sai na fara PhD na. To alhamdulillah kuma cikin kankanin lokaci Allah ya taimake ni nayi na gama.
Yanzu an kammala kin zama doctor?
Alhamdulillah.
To da kika fara koyarwa ya kika tsinci kanki?
Koyarwa abu ne da yake ban sha'awa tun fil azim, because mahaifina koyarwa yayi, yawa malami ne, dan haka na tashi ina da sha'awar abu. To ko da yanzu kuma da mutum muna makaranta, ina irin tutorials din da ake da sauransu duk mutum nayi. So da to da nazo gaskiya bazan ce ban kisan sabon abu, bazan ce dai ban ji wani iri, amma gaskiya ni ban samu wani kalubale ba, saboda dama abin da nake so kenan, kuma Allah ya taimake ni na samu kaina.
A takai sike duk abin da kika sa a gaba sai kin cimma.
Gaskiya.
To yanzu me burinki?
To babban burina yanzu a rayuwa na kammala PhD, shine Allah Ubangiji ya taimake ni na yi saukar Alkur'ani.
Masha Allah. Banda fannin karatun boko kuma kin kai aya kenan ko zaki kara gaba?
To aya dai ina so na dan tattaba wasu wajaje, kamar ina so na yi ko da PhD ne a education, sai kuma idan zan samu na yi masters ko kuma wata diploma dai a development communication.
Ma ke sha'awar ki zama professor?
To ai ina kada ni da zazu ce tun ai kinga professor abu ne wanda rubuce-rubuce zan rika yi da sauransu, ba wai in shiga aji a koyar mun ba.
Ina taɓa rubuce-rubuce.
Alhamdulillah. Alhamdulillah ina iya bakin kokari na
ko. Ina rubuta ko presentation school.
To bazan iya cewa na rubuta ba, rubuta littafi na wawai ni kai da karan kaina ba, amma na rubuce gaskiya da yawa, na babbada a journals a kuma da textbooks, wasu sun fito, wasu kuma suna process din fitowa, kuma alhamdulillah a yanzu haka ma akwai journals da yawa kamar daga kudin nan, bayan sun turo calls for papers zaki ga sun kira ni personally dan Allah in contributing, yawa. So kin ga ai wannan indication ne cewa alhamdulillah na fara samun karbuwa.
Ina labarin aure bai takura karatu ba?
To zan ce bai takura mun ba, ni kamar abin ne gaba ɗaya ya zo min a lokaci ɗaya, yawa. Lokacin da na gama makaranta, ina gama service, na yi aure, na samu masters, na samu aiki almost at the same time. Kuma yanzu haka yara na biyu, kuma gaskiya mijina has been very supportive, because duk a gidan aure na yi masters, na yi kuma PhD ina. kuma kin ga ba wani break street ina gama masters na fara PhD kuma alhamdulillahi dukkan su a cikin shekara uku.
To wace irin shawara zaki ba matasa musamman mata?
To gaskiya shawara da zan ba wa matasa shine duk abin da mutun ya sa a gaba yayi shi bil haƙi da gaskiya. Ya ji tsoron Allah kuma ya zama cewa ya sa ma kanshi wani target da duk yadda zai cikin ikon Allah zai kokari ya cimma burinsa.
Jama'a masu sauraro, anan zamu dasa aya a shirin mu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin. A madadin Baraka Bashir da ta yi hirar da Dr. Rukayya Aliyu da Mrs. Julie Gresham da ta taya na hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma sai sharhin jaridin Amurka.
Sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken dutse mai aman wutar da yayi amai a kwanakin baya na gab da karayin aman wutar da zai cilla duwatsu sararin samaniya gami da sakin iskar sinadarin sulfur dioxide. Labarin ya ci gaba da cewa masana ilimin kimiyya sun yi gargadi a tsibirin Kilauea da ke Hawaii cewa dutsen mai aman wuta na gab da yin tumbudin wuta wanda zai aika turnikin hayaki ya zuwa sararin samaniya har ma da cilla duwatsu masu girman kafa shida zuwa nisan rabin mil ta kowane bangare. Hukumar binciken duwatsu masu aman wuta ta Hawaii a nahiyar Amurka ta ce babban hadarin da wannan lamari mai tsoratarwa ka iya haifarwa na farko shine baraguzan da dutsen ka iya yin watsi da su da kuma toka. Amma masanan ilimin kimiyyar ba su da tabbacin lokacin da dutsen zai yi aman wutar gami da tsayin lokacin da zai dauka ko kuma girman hadarin da ka iya faruwa. Sai mu koma jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Giuliani ya bar ofishin lauyoyi a yayin da hankula ke dade tashi sakamakon magana da yayi akan Trump. Labarin ya ci gaba da cewa lauyan musamman na shugaba Trump, Rudolph W. Giuliani, ya bar aiki a ofishinsa na lauya. Babu zato, babu tsammani. Makonni kadan bayan daga hankula da tsokacin jama'a. A watan da ya gabata ne dai Mr. Giuliani ya dauki hutu daga ma'aikatar. Mai suna Greenberg Traore, daya daga cikin ma'aikata mafi girma da ke wakiltar Mr. Trump. Amma ma'aikatar lauyoyin ta ba da sanarwa a ranar Alhamis din da ta gabata cewa ya daina aiki da su. Sai jaridar The Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Gina Haspel ta ce ba za ta bari a gudanar da azabtarwa ta musamman a CIA ba. Gina Haspel, wacce shugaba Trump ya zaba ta jagoranci ma'aikatar leken asirin Amurka ta CIA, ta fito ne daga ayyukan leken asiri na baddakama wanda a baya ake zarginta da azabtar da waɗanda ake tuhuma, inda ta yi wa 'yan majalisa alkawari a ranar Larabar da ta gabata cewa za ta yi iya bakin kokarinta domin hana maimaita tambaya da azabtarwar da ta biyo bayan 9/11. Sai jaridar The Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Kim ya saki Amurkawa uku yayin da fadar gwamnatin Amurka ta White House ta yaba da wannan kokari na Koriya ta Arewa jim kadan kafin shirin haduwar shugabannin kasashen biyu. Labarin ya ci gaba da cewa Koriya ta Arewa ta saki Amurkawa uku da take tsare da su a gidan yari, inda ta danka su a hannun sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a Pyongyang ranar Larabar da ta gabata a wani yunkuri da ke nuna kyakkyawan zato a shirin haduwar shugaba Kim Jong-un da Trump. Trump ya bada labarin ne a shafinsa na Twitter da safiya, inda ya ce Pompeo na tafe da mutanen uku an karbo su daga hannun gwamnatin Koriya ta Arewa. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazar Ahmad Hausawa, sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
To yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum gidan radio Muryar Amurka, sunana Gambo Barau Fataskun da tsohuwar kasuwa a garin Fataskun. A yau ina so na mika saƙo na da kuma shawarwari ga ciyaman ɗinmu na garin Fataskun da cewa ya kamata a duba irin harin da lambatocinmu suke ciki, saboda damuna ta zo irin wannan idan ruwa ya zo mutane ana samun matsaloli da yawa. Lambatocinmu da tiya cika su cikakata na yata da ke ba wa ciyaman shawara da kuma sauran 'yan unguwanni da ya kamata a tsaya a yi aiki a duba irin hali da lambatocinmu suke ciki, kuma duk shekara irin wannan cushewa tana jefa mu da shiga wasu halaye na kunci.
Salamu alaikum Muryar Amurka, mai magana Hamidu Kadallabuwa daga nan Kadallabuwa, jihar Jifa, Jamhuriyar Nijar. akwai a tsadi ba wuya nan da kana cikin musulmin duniya su ko cikin watan azumi to domin watan azumi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ka samu Niger da Najeriya ka kawo mana kwanciyar hankali ka samu Niger da Najeriya amin summa amin nagode mai magana Hamidu Kadar Labuwa daga nan Kadar Labuwa jihar Bisa Jamhuriyar Niger
assalamu alaikum sashi haka na murya America ni ne Usman mai cajin harshen tara shanu Olodo Ogun State Nigeria sai Alhaji Sallah da Siddiqu mai sai da kayan trader Olodo muna nuna farin cikin mu game da gwamnatin Nigeria akan umarnin da ta bada na rufe codeine masu sayar da codeine saboda lalle wannan codeine din matasa na Nigeria da suke amfani da shi gaskiya yana gurɓata rayuwarsu shi ne ke sa su su shiga halin maye su kama shaye-shaye su kama tace-tace abubuwa dai ga sunan fadace-fadace ne wannan abin duka bai dace ba
assalamu alaikum zai magana Muhammadu Awalu Abubuwar shi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Nigeria ta Najeriya kun yi ka sako na ga shugaban ƴan sanda na Najeriya wannan kanyar doka da yake kai kaman ba ɗan sanda ba in dai shugaban ƙasa zai baka umarnin ka tafi kudi ka jiya majalisa ta gayyace ka a jiya sai mu yi amfanin sa rigar jami'in tsaro yaro ne na ƙasa da kai zai koyi da kai da irin wannan irin hali naka mai magana Muhammadu Awalu Abubuwar shi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya na gode
ta yanzu kuma sai labarai a takaice
bayan an kwashe sati biyu ana tattaunawa akan canjin yanayi wanda majalisar ɗinkin duniya ta shirya amma har aka kai ƙarshen taron jiya Alhamis kasashen ba su cimma matsaya akan kaddamar da yarjejeniya akan yanayi da aka kulla a Paris ba sai dai an sake tsaye da watan Satumba a matsayin lokacin da za a sake wannan tattaunawar a Bangkok har na tsawon sati guda daga yau Juma'a ne Amurka ta takaitawa jami'an diplomasiyyar kasar Pakistan yin tafiye-tafiye kamar yadda jakadar kasar Aiza Chahori ya faɗa wa wannan gidan rediyon yana cewa ana ra'ayin wannan shawarar ta saba madadin ambasadan yayi wannan furucin ne sa'in da yake magana da sashen Urdu na wannan gidan rediyon kasar Turkiya ta soki shugaban Amurka Donald Trump da kakkausar lafazi kan shawarar da yanke na janyewa daga yarjejeniyar da aka cimma da kasar Iran game da shirinta na nuclear shugaban na Turkiya Recep Tayyip Erdogan yayi gargadi akan irin mummunar abin da ka iya biyo bayan janyewar da Amurka ta yi daga cikin wannan batu da masu kula da al'amuran da kan jesu komo na cewa Turkiya na iya samun kanta cikin wani sabon rikici da ka iya barkewa tsakanin Amurka da Iran Shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya sallami gwamnatin babban bankin kasar shi da mataimakinsa na farko ba tare da wani bayani ba a daren Laraba ne shugaba Kiir ya bada wata sanarwar doka da ta cire gwamnatin babban bankin kasar Othman Rago Ajak shi da mataimakinsa Dia Tong Ngo daga mukamansu sai dai wani masanin tattalin arzikin kasar na Sudan ya ce sauke waɗannan mutane daga mukamansu ba zai rasa nasaba da rashin hubbasan su bane wajen ganin sun farfado da tattalin arzikin kasar da suke durƙushewa
Masu sauraro da aka maka kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana za ku ji wata tawagar abokan aikin mun Allah da wasu sabbin rahotanni idan ana so a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata ko kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a yi zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu a madadin Sheila Dan Ibrahim Ayawa da Solomon Abo sai kuma John Ellison Mahmud Lalo ke cewa muta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC salamu alaikum